sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Binta Sulemaniya ce tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 30 ga watan Maris 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su. Grace Alheri ba mukanin labarai.
To Binta, majalisar dokokin kasar Turkiya za ta kada kuri'a a yau kan burin filan na shiga kungiyar tsaro ta NATO. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar da tsare wani Amurka dan jarida da ake aiki da jaridar Wall Street Journal da zargin leken asiri. Kana wani hari da ƴan ta'adda suka kai wa ofishin ƴan sanda da asubahin yau da kuma fashewar bomb da aka dana a gefen hanya. Sun yi sanadin mutuwar ƴan sanda 4 da kuma raunata waɗansu 6 a ƙasar Pakistan.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin rahoton ta 2022 da 2033 kan halin da ake ciki na kare haƙƙin bil'adama a duniya, Amnesty International ta yi tsokaci akan yadda cin zarafin dan adam ya karu cikin wannan shekara a ƙasar Kamaru.
Amma cin zarafi da take haƙƙin bil'adama gaskiya yafi haka a nan nahiyar masu yaren English, domin waɗanda suka kawo mana wannan fitina na yaƙi ya saka ɗan awari suna da nasu laifin wajen take da haƙƙin bil'adama da cin zarafi, haka kuma soja da gwamnatin ƙasar Kamaru gabaki ɗaya.
Muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ta shirya kuma za ta gabatar. Za kuma mu saurari tafsirin watan Ramadan. Amma yanzu ga Grace Alheri da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci ga cikakken labarin mai karantawa Alheri Grace Abdu. Yau Alhamis ake kyautata zaton majalisar dokokin ƙasar Turkiya za ta kada kuri'a akan burin Finland na shiga kungiyar tsaro ta NATO. Finland da makwabciyarta Sweden sun nemi shiga kungiyar bayan mamayar da Rasha ta yi a Ukraine bara. Tun lokacin da aka amince da bukatar shiga kungiyar da kasashen biyu suka gabatar a taron kungiyar tsaro ta NATO, kasashen da ke cikin kungiyar suka shiga bin tsarin dokokin kasashen su na ba da izini ga Finland da kuma Sweden. Ranar Litinin hukumar Hungary ta ba Finland izini, yanzu ya rage a sami amincewa kasar Turkiya kasancewa tilas ne dukan kasashen da ke cikin kungiyar ta NATO su amince kafin ba su wannan dama. Finland da Sweden sun sami tangarda sabili da Turkiya tana bayyana damuwa cewa kasashen biyu ba sa daukar tsauraran matakan da suka kamata akan kungiyoyin da Turkiya ke dauka a matsayin kungiyoyin ta'addanci. Ma'aikatar tsaron Rasha FSB ta sanar yau Alhamis cewa an tsare wani ba Amurka dan jarida mai suna Ivan Gerskovich da ke aiki da jaridar Wall Street Journal a birnin Yekaterinburg bisa zargin leken asiri, a cewar kamfanin dillancin labarai na Interfax. A wata sanarwa da kamfanin dillancin labaran ya samu daga cibiyar tsaron, ta ce ta dakatar da ayyukan ba Amurkan Gerskovich da suka saba doka wanda aka haifa a shekara ta 1991. Wakilin jaridar Wall Street Journal da ma'aikatar harkokin kasashen ƙetare ta ƙasar Rasha ta ba izinin ɗauko rahotanni wanda ake zargi da leken asiri a madadin gwamnatin Amurka. Zuwa yanzu jaridar bata mai da martani ba. Sanarwar ta ce ba bangaren Amurka, wato wannan shi dan jaridan, ya tattara bayanai kan wani ginin rundunar sojin, sai dai basu ba da ƙarin haske ba. Fada Batakan ta ce za a kwantar da Papa Roma Francis na tsawon kwanaki domin yi masa jinyar ciwon huhu bayan ya yi fama da matsalar lumfashi na tsawon kwanaki. Kakakin Fadar Vatican Matteo Bruni ya faɗa jiya Laraba cewa Papa Roma Francis ɗan shekaru 86 baya ɗauke da cutar corona, sai dai yana buƙatar jinya. Magoya bayan Papa Roman suna addu'a Allah ya bashi lafiya.
Subama veramente Io lo amo.
Yace gaskiya ina kaunar wannan Papa Roma. Ina son Papa Roma John Paul na biyu, sai dai wannan iyaka ne. Ya kamata wannan ya ci gaba da jagoranci har zuwa kalla shekara ta 2024. Sai kuma wata mace da take cewa muna son Papa Roma Francis ya sami lafiya, ina mashi fata alheri. jiya Laraba kakakin fadar Vatican ya bayyana cewa Papa Roma Francis yana fama da matsalar lumfashi cikin kwanakin nan ya kuma tafi asibitin Gameli domin gwaji gwaje-gwajen sun nuna cewa yana fama da cutar lumfashi da zai buƙaci jinya amma ba cutar corona ba to wannan labari ko kuma labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
Sunan ba da jimawa ba Grace Alheri za ta kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu duba rahoton mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a cikin rahotanta na 2022 da 2023 kan halin da ake ciki na sha'anin kare haƙƙin bil'adama a duniya. Ƙungiyar Amnesty International ta yi tsokaci akan yadda cin zarafin ɗan adam ya ƙaru cikin wannan shekarar a ƙasar Kamaru. Amnesty International ta ce ta lura ne da takaita yancin fadin albarkacin baki yancin kungiyoyi da kuma yancin taro a kasar ta Kamaru inda Amnesty ta ce ana ci gaba da tsare dimbin magoya bayan jam'iyyun adawa da shugabannin yankin Ingilishi ba bisa ka'ida ba wakilin muryar Amurka dake birnin Yaounde a Kamaru Muhammad Bashir Ladan ya aika mana da rahoton
A matsayin ƙarin rahotanninta da ta yi a baya, Amnesty International ta lura da takaita yancin faɗin albarkacin baki da yancin kungiyoyi da kuma yancin taro a ƙasar Kamaru, inda kungiyar ta ce ana ci gaba da tsare dimbin magoya bayan jam'iyyun adawa da shugabannin yankin Ingilishi ba bisa ka'ida ba. A jihar Arewa maso yamma da kuma kudu maso yammacin ƙasar, ƴan aware sun tafka manyan laifuka tare da tauye haƙƙin ɗan adam. Ba su kadai ba har ma da sojojin gwamnatin Kamaru inji Amnesty International Muntari Hamisu dan kungiyar farar hula mai zaman kanta a jihar Arewa maso yamma ya tofa albarkacin bakin sa kan wannan rahoton Amnesty International
Amnesty International ta yi rahoto lallai wanda yake da muhimmanci amma cin zarafi da takakin bil'adama gaskiya yafi haka a nan nahiyar masu yaren Ingilishi domin waɗanda suka kawo mana wannan fitina na yaƙi da yake nan annan ya saka ɗan aware suna da nasu laifin wajen take da haƙƙin bil'adama da cin zarafi haka kuma soja da gwamnatin ƙasar Kamaru gabaki ɗaya in muka ɗauki ta sashen soja za mu ga cewa duk lokacin da abu ya faru a wani ɗan ƙauye ko aka yi harbi aka kashe ko soja guda ɗaya ko dai wani abu dai ya faru in suka tashi zuwa ba su barin kowa da wanda ya san abin da ya faru da wanda bai shina ba duka za su ci zarafinsa za a yi ƙone-ƙone kuma na gidaje za a yi ƙone ƙauyuka gabaki ɗaya gashi sun saba kama mutum ba tare da wani laifi da yi ba a rufe shi wata har ya kai wata bakwai takwas yana kulle ba tare da an san laifin da yi takamaiman laifin da yi ba to waɗannan abubuwan shi muke ganin cewa da gwamnati za ta yi la'akari da su a sanar da soja cewa tun da ma ana cikin yaƙin haƙƙin bil'adama ma ya kamata a dinga kame shi a dinga tsare shi
Musa Hussein shi kuma ya ce da wadakin a kan wannan rahoton Amnesty International
mu a matsayin mu na farar hura kasar Kamaru muna mamaki wato a kowane lokacin ana bada rahoton kasan wato sai kamar murna ake a ji an samu wayansu matsaloli musamman ma a ce cigaba ba ko kuma koma ba da ake samu na maganar kiyaye haƙƙin bil'adama a gaskiya kasar Kamaru a yanzu ba za a ce an koma baya ba duba ga ganin cewa irin abubuwan da suke kamar wato shi wannan sabga ko kuma matsala na shi dan jarida da aka kashe Martinez Zogo kasar Kamaru ta yi kokari ta wato tabbatar da cewa ana kokari a kare haƙƙin bil'adama musamman ma wanda aka cuta da wanda ma ba a cuce shi ba duk ana kokari shi yasa ka gani abin din yake gaban hukuma kuma tare da duk karfin waɗannan mutanen din ana bincike a kansu ana kuma duba yadda za a yi a magance al'amari ne to buraka akwai ci gaba mana sha'ani na haƙƙin bil'adama abu na biyu kuma sashi na ingilishi yau dinnan muna tafiya mu je mu dawo kasashen mu ne a gaskiyar al'amari gwamnatin Kamaru ta yi kokari wajen magance waɗanda suke cin haƙƙin bil'adama musamman ma a hukumar ta ma wanda suke aiki karkashin ita gwamnati da kanta saboda haka ai babu dama da za a ce wai ana ci gaba da cin zarafin wato ɗan adam a ƙasar Kamaru
daga ƙarshe Amnesty International ta yi kira da gwamnatin Kamaru da ta kokarta wajen kare haƙƙin bil'adama Muhammad Bashir Ladan muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru
To madalla an gaishe ka Muhammad Bashir Ladan har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Grace Alheri da karshen labaran duniya
Hukumomi a arewa maso gabashin Pakistan sun bayyana yau Alhamis cewa wani hari da ƴan bindiga suka kai wa ofishin ƴan sanda da asuba da kuma fashewar bomb da aka dana a gefen hanya sun yi sanadin mutuwar ƴan sanda hudu da kuma raunata waɗansu shida harin da ya janyo asarar rayuka ya auku ne a yankin Khakim Marwat dake lardin Kerber kan iyakar Afghanistan Sanawar farko da rundunar ƴan sanda ta fitar ta ce ƴan bindigan sun kai farmaki a wani ofishin ƴan sanda da ke yankin suka ji wa ƴan sanda shida rauni ta kuma ƙara da cewa nan da nan ofishin ƴan sanda da ke kusa ya tura jami'ai domin daƙile harin akan hanyar ne bomb da aka dana ya tarwatse a motar su fashewa kuma ta sanadiyar mutuwar jami'ai hudu kungiyar Taliban ta ƙasar Pakistan ta dauki alhakin harin Daga ƙarshe waɗansu mutane da ake kyautata zaton masu kutse ne a Koriya ta Arewa da suka badda kama da ƙarya cewa su ƴan jarida ne da ke aiki da muryar Amurka sun tuntubi ƙwararru kan manufofin tsaron nuclear da yaɗuwar makamai a cewar wata ƙungiyar leƙen asiri da ke sa ido kan barazana wadda ta ce wannan na daga cikin abin da ke faruwa yanzu inda mutane suke badda kama da cewa su ƴan jarida ne daga manyan kafafen yaɗa labarai ƴan leƙen asirin ta yanar gizo sun yi kokarin tattara bayanan sirri game da matsayin jami'an ƙasa da ƙasa kan gwamnatin Pyongyang ta Kim Jong-un
Haka da Grace Alheri Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10:11 ne da minti 12, karfe 4 kenan da minti 12 na yamma a Najeriya, Niger, Cameroon da Chad. Wato karfe 3 da minti 12 kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samu ma a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma ga shirinmu na lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan shafe-shafe don sauya kalar fata da aka fi sani da bleaching. Bleaching ko shafe-shafe don sauya kalar fata abu ne da ya zama kamar ruwan dare a tsakanin al'ummar Najeriya musamman matasa mata da maza a lokacin da take jawabi a wurin bude taron wayar da kan kafafen yaɗa labaru na shiyar kudu maso yamma a Najeriya shugabar hukumar kula da tabbatar da ingancin abinci da magunguna ta kasar Mojisola Adeyeye ta buƙaci 'yan Najeriya da su lura da irin illolin da ke tattare da irin waɗannan mayukan shafawa Dr. Mojisola Adeyeye ta ce amfani da irin waɗannan mayuka na bleaching kan haifar da ciwon daji da yin illa ga muhimman sassan jiki da haddasa kumburin fata da sauransu shugabar hukumar TANAF Dr. kuma ce ko a shekarar da ta gabata sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustafa ya ja hankalin hukumar ta hanyar aike mata da takarda kan daukar matakai don dakile waɗannan bala'i da ke yaduwa a tsakanin al'umma inda ta ce tuni hukumar ta fara aikin wayar da kan jama'a a kafafen yaɗa labaru da aikin leƙen asiri tare da kai samame a wuraren baje kolin kasuwanci don kwace irin waɗannan kayayyaki hakan yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya zanta da Dr. Khalid Sunusi Kani dake bada gudunmawa wajen wayar da kan al'umma akan cututtuka da dama dake aiki a asibitin koyarwa na Muhammad Abdullahi Wasi wanda aka fi sani da asibitin Nasarawa a jihar Kano inda yayi mana bayani game da bleaching da illolinsa da farko ya fara da bayani ne kamar haka
abin abinda masu sauraron mu ya kamata su fara sani shine shi wannan ta'ada ta bleaching abu ne da a yanzu haka yana ciwa al'umma to a ƙwarya musamman a nan nahiyar Afrika mata da yawa sun dauki wannan ta'ada suna ta yi ba dan wani abu ba sai dan su gusar da wannan baki da yake cikin jikin su sannan kuma su ga sun zamanto wato farare suna ta sheki suna ta haske to wannan nan mayuka da ake amfani da su ana kiran su da bleaching creams ya kamata masu sauraron mu su fara sanin cewa ita wannan bakar fata ba wai wani abu bane ba da kawai aka haife mu da shi ko kuma kawai aka ce ba a san mu aka yi mu a haka a'a da akwai abinda yake faruwa a jikin bil'adama da akwai wadansu kwayan halitta ko kuma mu ce ƴaƴan halitta a jikin dan adam wanda muke kira da melanocytes wadannan ƴaƴaye na halitta wato cells su ne wanda suke jikin fata wanda kuma suke ba mu kala na wato baki-baki da ake gani a jikin mu wannan sinadari ko kuma wadannan wato ƴaƴaye na melanocytes suna fitar da wani sinadari wanda muke kira da melanin wato shi wannan sinadari na melanin shine abinda yakan ba wa bil'adama baki a cikin jikinsa wanda ita wannan fata da masu sauraron mu suke gani a jikin su ya zama wajibi su sani cewa ko dai fatar dan adam zaka iya raba ta wato gida uku wacce take sama da wacce take tsakiya da wacce take can karkashin kasa idan kuma ka ga dama ta fatata ta iya zama wato wajen gida bakwai to wadannan fatoci da suke cikin jikin bil'adama Allah subhanahu wata'ala ya shirya su ne yayi su ne domin su bada kariya da kuma ingantacciyar lafiya a jikin bil'adama to su wadannan mayuka na bleaching idan mutum yana amfani da su suna kokari wajen dakile tasiri na shi wannan kwayar sinadari da ake kira da melanin abinda yake bada wannan baki a cikin jikin bil'adama kenan so idan mutum yana amfani da wadannan mayuka da akwai yiwuwar wadannan fatoci da muke magana akai wajen ninki wajen guda uku ko kuma kace idan kara fasawa kace guda bakwai wadannan mayuka sukan yi tasiri wajen kwakwale da yade ita irin wannan fata wanda mutum yake gani a matsayin mara kyau kenan wato baka kenan to idan ana wannan dakile wannan sinadari to shine mutum yakan ga ya zama dau yayi haske kenan
to likita shin wasu irin illoli ne ke tattare da yin bleaching
wadannan mayuka da ake ta amfani da su a tsakanin maza da mata ina mai tabbatar miki suna da illoli masu ban mamaki da akwai illolin da zamu iya cewa suna da jibinci ga su wadanda suke yin amfani da wadannan mayuka da akwai ma illolin da wadanda suke tare da wadanda suke amfani da mayukan za su iya shafa su da akwai illolin da idan mace tana dauke da juna biyu wannan mayuka da sukan yi amfani da shi na bleaching shi ma zai iya cutar da dan da suke dauke da shi a cikin cikin su a yayin da suke da juna biyu bari mu fara da illolin da wadannan mayuka sukan yi wa masu amfani da shi zaki ga cewa mata wadanda suke amfani da wadannan mayuka da akwai yiwuwar za su dinga wani irin hamami da kuma wato karni wadannan mayuka sukan kawo wannan hamami sakamakon wadansu wato chemical sinadarai da akan yi amfani da su wajen hada wadannan magunguna wannan hamami da wari da zaki iya jin masu dauke da wato wannan ta'ada ta bleaching suna yi yana da jibinci da fatar su da takan wato kwakware a cikin yayin da suke amfani da wadannan mayuka zaki ga cewa idan mutum yana amfani da wadannan mayuka wani lokaci idan sun zo kusa da kai zaka dinga ji kamar karni irin na jini dalilin da yasa akan ji irin wannan karni na jini shine zaki ga cewa idan mutum yana yin bleaching kamar abinda a Hausance ake cewa mutum ya ci bleaching zaki dinga ganin jijiyoyin jinin sa ko magudanan jini a wajajen saman fatarsa to idan rana ta zo ta daki wannan fata ta bil'adama zaki ga cewa wannan karnin jini yana fitowa to wannan shi ma ba karamar illa bace shi kansa wanda yake bleaching din zaki ga cewa yana jin warin kansa da kansa sannan wannan illa ta bleaching bata tsaya a nan ba zaki ga cewa mata waɗanda suke bleaching ko maza waɗanda suke bleaching ba sa son shiga cikin rana dalili shine yayin da suka shiga cikin rana suna ji kamar ana kona fatar su ne ya zama wajibi mutane su sani wannan bakar fata tana taimaka musu matuƙa kwarai da gaske wajen ganin cewa zafin rana bai fiye illata ita wannan fata ba amma yayin da suka dade wannan fata wacce take baka suka dago da fara za su dinga jin matsanancin zafi a cikin jikin su sannan wannan illa ba ta tsaya a nan ba ita wannan fata idan ana shiga rana wata rana zaki ga cewa sun yi jajawur kamar an so ya kosai idan tayi wannan ja ta zama abin da muke kira da hyperemic saboda an tunkudo jini yayo sama yayo wannan waje to wannan shi yakan ba su illa su dinga samun wani dabbar dabbare su zama baki a jikin jikin su wannan duk illoli ne da shi wannan wato mayuka sukan yi a jikin bil adama wannan illa ba ta tsaya a nan ba waɗannan mayuka da sukan yi amfani da su da akwai wani sinadari da muke kira da mercury wannan sinadari na mercury yana ɗaya daga cikin abin da ake kira da toxic heavy metals wato abubuwa ne da idan suka shiga jikin bil adama sukan haifar da illa matuƙa kwarai da gaske idan mace tana amfani da waɗannan mayuka na bleaching da akwai abin da muke kira da mercury poison saboda wannan sinadari da waɗannan mayuka suke dauke da shi to wannan sinadari na mercury zai shiga cikin jikin bil adama zai taru sai ya haifar da matsala waɗannan matsaloli su ne wannan sinadari na mercury ba zai tsaya a iyaka cikin jinin bil adama ba sai ya tafi waɗansu sassa na bil adama ya lahanta su da akwai yiwuwar wannan shi sinadari ya je bangaren hanta ya taba ta ya ba ta matsala da akwai yiwuwar wannan sinadari ya tafi bangaren koda ya ba ta matsala mutum ya zo yana kumbura da dai sauransu da akwai yiwuwar wannan ma wato sinadari ya je bangaren zuciya ita ma ya taba ta ya ba ta matsala waɗannan mayuka fa da ake amfani da su mata masu dauke da juna biyu bai bar su ba bincike ya tabbatar da cewa matan da suke amfani da waɗannan mayuka ƴaƴansu akan haife su suna da matsala ta kwakwalwa suna iya samun abin da muke kira da neurological deficit wato su samu matsala da tawaya a bangaren kwakwalwarsu ko yanayin tunani ko yanayin tafiya ko yanayin dai waɗansu abubuwa da yake dubunci da kwakwalwa sannan waɗannan mayuka idan dai suna dauke da juna biyu bincike ya tabbatar da cewa akan haifi yara ba su da nauyi yanda ya kamata suna da dan karamin jiki sun samu abin da muke kira da low birth weight so wannan kadan ne daga cikin illoli fa na amfani da wannan mayuka na karawa haske na fata
masu sauraro kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka likita ya koro jawabi amma kuma lokacin da aka dibar wa shirin ya kawo jiki alatilas anan zamu dasa aya a cikin shirin namu na wannan mako a mako mai zuwa zamu ci gaba da tattaunawa a cikin shirin inda likita zai ci gaba da yi mana bayani kan irin cututtukan da bleaching ke haifarwa a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku sai Dr. Kani da ya kasance tare da mu a cikin shirin ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin mu huta lafiya
madalla to a gaida Hauwa Umar yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email to a dandalin mu na sakonni zamu fara ne da sakon Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a yace kaico shugaban kasa mai barin gado wato jihar Katsina muna wuni da kwana ba tare da ganin hasken wutar lantarki ba hakan yasa muke yin bude baki ba tare da mun sha ruwan sanyi ba sakon mu na gaba hadin gwiwa ne da ya fito daga baban da mamman bande da alisarkin yakin nima da tasiyu unguwar tudu da Ahmadu Mamman suka ce salam VOA Hausa gano yunkurin wasu ƴan siyasa na samar da gwamnatin rukun ƙwarya a Najeriya da hukumar tsaro ta DSS ta yi muna jinjina musu mun yi Allah wadai da wannan yunkuri a wani sakon hadin gwiwa daga Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A Adam Gashuwa suka ce korafe-korafen ƴan siyasa da suka fadi zabe waɗanda ke zargin gwamnatin tarayya da hannu wajen kasa cimma nasara duk wani iko ne bayan hari to a sakon mu na ƙarshe wanda shi ma haɗin gwiwa ne Yakubu Mai Aski Badaraka da Sanusi Madatai da Yaro Buniya garin Malam da Maman Sani Dauda
da malami kurra garin sarkin noma jihar da magaran Niger suka ce VOA Hausa fatan alheri zuwa gare ku hakikannin gaskiya batun karin girman da shugaban kasa Muhammad Bazoum yayi wa sojojin Niger hakan yayi daidai domin kuwa wannan zai kara zabura su akan aikin tsaron kasar Niger to muna godiya ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullun ku kuma aiko mana da sakonnin ku masu sauraro yanzu kuma sai nasihar watan Ramadan musamman ga matasa daga Malam Abdulhamid Muhammadu na Dagmagaram a Jamhuriyar Niger.
Sai sunana Abdulhamid Malam Muhammadu mai wa'azi da Dagmagaram Niger. A takaice zan yi jan hankali ga ƴan uwa na matasa albarkacin cikin wannan wata da muke ciki mai daraja mai alfarma watan Ramadan wanda Allah yake cewa cikin Al-Qur'ani shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas. Shine wata na Ramadan wanda Allah ya sabbata wanda unzila fihi al-Qur'anu an sabbata al-Qur'ani a cikin shi sai Allah ya ce hudan lin-nas shirye ga mutane. A farko abinda dan adam yake fara zamantawa bayan ya hutar ga halin kuruciya ta yarinta zai zamanto saurayi. Shi kuma saurayi mutun ne wanda zai zamana cewa yana da kwalluwa wadda a kullun tana buƙatar mizani abinda zai ja ta rayuwa da ta yi daidai ya zamana yayi rayuwa harkon shi ya amfana da ita a wajen tahiyyar da ita ganin ya shiri babban abinda za mu yi magana akai matashi ya kiyaye kanya daga barin shaye-shaye a cikin wannan wata mai alfarma saboda alqur'ani yana cewa wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kala ku kai kanku ga abubuwan da za ku hallaka amma ya zaman to ga tagayyarar rayuwarka ko kuma tagayyarar hankalinka ko kuma kai asarar lokacinka wanda anan gaba in kauce halin kuruciya ta matasa zaka shiga halin zamantakewa ne zaka rike iyalanka shi ko yana da kyau a ce duk wanda zai shilgabanci ya rike gida ko ya rike wata jama'a ya zamana an same shi da hankali da nsuwa kuma tare da lafiya yadda ita wannan al'umma zai ba da tarbiyya mai kyau sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana hadisi a cikin hadisi yake cewa ya isko taron sahabbai samari yace ya ma'ashara shababi man istada aminkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taron samari wanda ya samu dan abin hannu ya aure fa illam yastadiyin ba zai iya ba annabi yace fa alaihi bisawmi na gare shi ya dinga yin azumi kenan wannan azumi mu matasa yana cikin abin da yake taimaka mana wajen rage wa sha'awa amma ya zama da cewa baka da aure saboda haka bai kamata ba ga matashi ya zama da cewa a ramadani ya dinga cin abinci ko kuma ya ci gaba da shaye-shayen shi saboda lalaci almuhim abin da musulunci yayi so idan ramadani ya zo matashi ya zama da cewa ya zage ne damtsi wajen yawaita yin addu'o'i da yawaita yin azkar da yawaita yin sadakoki daidai da abin da Allah ya hore mushi an tambaye annabi ta sadaka ta yi lada yace gwalgwadan iyawarka a wata ruwa yace dan karamin da ka bada wanda kake kashi ne daidai yadda zuciyarka za ta iya
Masha Allah yanzu kuma sai labarai a takaice
Yau Alhamis ake kyautar zaton majalisar dokokin kasar Turkiya za ta kada kuri'a akan burin Finland na shiga kungiyar tsaro ta NATO Finland da makwabciyarta Sweden sun nemi shiga kungiyar bayan mamayar da Russia ta yi a Ukraine a bara tun lokacin da aka amince da buƙatar shiga kungiyar da kasashen biyu suka gabatar a taron kungiyar tsaro ta NATO kasashen da ke cikin kungiyar suka shiga bin tsarin dokokin kasashen su na bada izini ga Finland da kuma Sweden Fadar Vatican ta ce za a kwantar da Papa Roma Francis na tsawon kwanaki domin yi masa jinyar ciwon huhu bayan ya yi fama da matsalar lumfashi na tsawon kwanaki. Kakakin Fadar Vatican Matteo Bruni ya faɗa jiya Laraba cewa Papa Roma Francis ɗan shekaru 86 baya ɗauke da cutar corona sai dai yana buƙatar jinya. Hukumomi a arewa maso gabashin Pakistan sun bayyana a yau Alhamis cewa wani hari da 'yan bindiga suka kai wa ofishin 'yan sanda da asuba da kuma fashewar bom da aka dana a gefen hanya sun yi sanadin mutuwar 'yan sanda hudu da kuma raunata waɗansu shida. Sanarwar farko da rundunar 'yan sandan ta fitar ta ce 'yan bindiga sun kai farmaki a wani ofishin 'yan sanda da ke yankin suka ji wa 'yan sanda shida rauni.
To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin, sai Dadi Balawe wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Suleiman yara nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya, ma'assalam. Amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.